ƙari a cikin wannan istidraki ne ga Allah wanda bai dace ba. Saboda haka a cikin wannan a tunda wajibi ne kada ai azumi a wannan ranar, to ai gaggawa wajen cin abinci, kada ai jinkiri wajen rashin cin abinci da zai bada surar tamka, azumi ake sai zama to mustahabi. Ku gane hikimar? Tunda an yi umarni da cewa kada a ci komai, kada ai azumi, ta yaya za a yi a ƙin azumi? Shine ya ci wani abu ko? To saboda haka sai aka ce a gaggauta domin a ci wani abu. Amma wannan illar da wannan illar da wannan hikimar da aka faɗa, magana za ta zo a kanta wajen na babbar sallah. قال مالك امام مالك يتي ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى بانا جنن wannan yana nizumtar mutane wajen sallar wajen babbar sallah wato wajen babbar sallah ba sai mutun ya ci abinci ba kafin ya tafi sallah wanda ya nuna kan cewa akwai bambanci wajen hukuncin tsakanin karamar sallah da babbar sallah a wajen karamar sallah sunna ce da har ake umarni da ita amma wajen babbar sallah imam malik bai ce wannan ya lazimce su ba yayin shiru menene hukuncin bai ambata ba to amma yazo a waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance ranar karamar sallah yana cin wani abu kafin ya tafi baya tafiya masallaci hatta ya ta'am amma ranar babbar sallah la ya ta'am hatta yarji amin al-musalla baya cin abinci har sai ya dawo gida kuma ya kasance in ya dawo din yana fara cin abinci ne da hantar layyarsa hantar namun da ake masa ragon layyarsa to da haka sai malamai suka ce to ranar babbar sallah shi kuma mustahabbi ne kada ka ci abincin da safe har sai ka dawo saboda wannan fi'ili na annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu suna kuskure su ce mustahabbi ne ai azumi daga fitowar alfijir zuwa dawowa daga masallacin idi kuskure ne a ce azumi annabi ya hana azumi wannan rana to da kai za ka ci azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhani yawma idi ma ya ce wa'annan ranaku rana ne na idi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha an qiyamihima yawmal fitri wa yawmal adha hadisin da muka karanta wancan makon na umar kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ai azumi ranar babbar sallah karamar sallah da babbar sallah saboda haka wannan rashin cin abincin jinkirta karin kumallo ne ba azumi bane tunda azumi ba a yinsa a wannan rana to amma shi ma wannan bai kai karfin yin na karamar sallah ba na karamar sallah shine sunna da ake umarni da shi amma na babbar sallah ba umarni da shi ba sunna bace mai karfi da ake umarni da ita sai dai ita ma mustahabbi ce idan mutum yayi dan koyi da yanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi hakikatan zai sai hakika zai samu lada waɗansu malamai sun yi tafsir sun ce wannan hukuncin ga wanda zai yi layya ne wanda yake da ragon layyar da zai yanka to mustahabbi ne ya jinkirta cin abinci har sai ya yanka ragon layyansa an fede an ɗauko hanta sai a je a ɗan bararraka ta sai a kawo masa ya karin kumallo da ita amma wanda ba zai layya ba fa aka ce shi kuma inda ya soye in ya soye ci abinci kafin ya tafi sallar idi in ya so in ya dawo daga bayan sallar idi suka ce menene hujja suka ce ai da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana idan shi ne layya ne saboda haka sai mu dabbaka hukuncin a kansa amma wanda ba mai layya ba sai ya koma zuwa ga asali wallahu ta'ala a'lam wannan dai wato salasu aqwal kenan akan mas'ala kauli na farko da yace a idin karamar sallah a ci abinci kafin a tafi idin babbar sallah a ci abinci bayan an dawo daga idi ga kowa da kowa kauli na biyu yace a ci abinci kafin idi amma ranar karamar sallah ranar babbar sallah idan yana da lagon layya ya jinkirta cin abinci har sai ya dawo daga idi kauli na uku kuma yace a cikin karamar sallah ne kawai za a ci abinci amma babbar sallah an yi shiru akan wannan duk yadda mutum ya so ya yi sai ya yi wal asl in aka ce abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi mutum ya koyi da shi saboda haka koda ba shi da ragon layya din shi ma ya jinkirta cin abincin har sai in ya dawo sai dai in ba shi da ragon lanyan in ya dawo sai ya ci ko daga menene ko daga me zai iya ci. Na'am.
Babu ma ja a fi takbiri wal qira'ati fi salatin idayn. Haddathani Yahya an Malik an Damrat bin Sa'id bin al-Mazni an Ubaydillah bin Utbah bin Mas'ud an Umar bin al-Khattab سأل أبا واسد بن الليث ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بطاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم إمام مالك يأتي باب ما جاء في التكبير والقراءة في التكبير والقراءة في صلاه العيدين بعض ابن ده يزو كان يين كبرى da kuma yin karatu a cikin sallah a cikin sallar idi guda biyu karama da babba. Haddathani Yahya an Malik Ubaydillah yace ya ga mun hadisi an Malik daga Imam Malik an Damrat bin Sa'id al-Mazni daga Damrat bin Sa'id al-Mazni an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud shi ma dai daga cikin fuqaha usaba ne anna Umar ibn al-Khattab cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin sa'ala Abu Waqid al-Laythi ya tambayi Abu Waqid al-Laythi sahabi ne an yi sabani wajen sunan sa amma ya shahara da al-kunyan sa an ce a cikin sunan sa an ce sunan sa al-Harith ibn Malik wa qila ibn Auf wa qila ismuhu Auf ibn al-Harith ya mutu a shekara ta 86 bayan hijira yana dan shekara 85 a bisa sahihin maganan malamai. Wannan hadisin sahihi ne daga Ubaydullah ya ruwaito shi daga Abu Waqid inda shi Ubaydullah bai daki sayyidina Umar ba istar yana ruwayarta ne daga Abu Waqid amma nan bai faɗi cewa daga wajen sa yake riwaya ba. Cewa Umar ya tambayi Abu Waqid al-Laythi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa fil adha wal fitr a sallah babba da sallah karama a wato lokacin sallar idi ta babbar sallah da ta karamar sallah. Faqal sai Abu Waqid yace kana yaqra'u bi qaf wal qur'an al majid ya kasance yana karanta suratu qaf wal qur'an al majid واقتربت الساعة وانشق القمر دكما اقتربت الساعة وانشق القمر وانا ياتبتك نندق سنة النبي صلى الله عليه وسلم دمرة بن عبيد اتكن ترجمة سانم وجن يا انبتشيشي دكيوا انا دكتكن دمرة بن سعيد Damrat bin Sa'id bin Ubayd ba yana daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga kutubu sita domin Bukhari yayi riwaya a Muslim yayi riwaya daga gare shi al-Ansari al-Mazini yuhaddithu an jaddatihi yana riwaya daga wajen kakarsa Ummu Ammara kenan Nusayba ita ce kakarsa wa kanat qad shahidat Uhudan ta kasance tana daga cikin wanda suka halarci yakin Uhud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la maqamu Nusayba bintul Ka'b yawm khairun min maqami fulani wa fulan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaye ta a ranar yakin Uhud ya daga cikin malaman Imam Malik rahmatullahi alaihi yarwaito daga Abu Waqid daga Ubaydullah kaman jana ambat kaman yanda muka ce muka sani yana daga cikin al-fuqaha us-sab'a ko ya daga cikin fuqaha us-sab'a.